Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu magana ke cewa shi ke kawo jarabin wani.
Jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiya ta Asabar.
Haka,
mata an tashi lafiya.
Lafiya, lau, barka da warhaka.
Masha Allah, yau muna jin waƙoƙin Margayiya Manalimos Dibo. Mun fara da wannan waƙa ta mai suna Gondere.
Eh, Malalimos,
kace Manalimos.
To, kan ka Dibo. Mala
baka ji sosai
ba ne ke
mana
na o oh, mana
manalimo
manalimo
kuma kace manal
eh
manalimo ta gaba manalimo dibo ba
dibo
eh da wani waka mai suna Gondere
Gondere eh amma tana ita tana rayu ko kuwa
ta rasu
Allah
ai ta jima da rasuwa tun shekarar 2009 ko 2010 ne ta rasu
to Allah ya danta
amin ayya to a ga din bangai so da sashin Hausa na murya Amurka zuwa ga Hajiya Hassana Usman Governor Road a Kaduna birnin gwamna da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar Jamilu Abdu Guyaba na gidan radion BRC FM dake garin Kirifi da kawo Muktar Azare Shal Mustafa Haji Sufi a Bauchin Yakubu sai gaisuwar Ibrahim S Bello na hukumar gidan kurkuku shi ma a Bauchin Yakubu tare da Abubakar Muhammad Dajin wato Jazi kenan sai Honorable Jalo Gani Sarkin Zango wato SS Special Duties na gwamnatin Kwamba jihar Gombe sai gaisuwar Alhaji Musa kusa na Babaldo mai nama gangare a garin Babaldo jihar Jigawa Najeriya muna mika dimbin gaisuwa da sakon fata alheri zuwa ga Dr. Zubairu Madaki muna taya shi da duk yan committee muna rufe taron musabaka ta jihar Bauchi wanda suke shirin yi yau Asabar din a garin Kirfi Allah ubangiji ya sa ayi a gama lafiya sai dimbin gaisuwa zuwa ga Sa'idu Abbas dan Sadau tare da Alhaji Muhammad Sabo Turakin Giya de da Alhaji Abdulkadir Sabo Barwan Giya de da fatan kuna da lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Ali Mai Adashi Ungorumi a Jos Jihar Plateau sai Malam Nasir Yusuf jami'in yada labarai na Majalisar Karamar Hukumar Gurum a Jihar Jigawa tare da AM Machika mai kamfanin tona borehole na Machika a Kaduna birnin Gwamna tare da Alhaji Sani Ahmad Riman Toro sai dimbin gaisuwa zuwa ga DCP Gimba Mano Dumbulwa na headquarter hukumar gidajen kurkuku ta kasar region jihar Yobe a da matar kiran da fatan kuna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga honorable Salisu Zakari Ningi tare da iyalansa da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga yan kungiyar masu sauraron fila bar ya huce a jihar Sokoto irin su shugaba Ali Plus ko makanikin mota More sai mataimakin sa Alhaji Idris Mai Gado da Kadi Sokoto ina fata yadda haka dai ka rubuta sai sakatare Muhammadu dan magaji kafinta Lulu tare da maji Alhaji Ahmad Sanda Duka maji Central Market Sokoto CPRO Abugwa Matsi Mai Doya Fara Kasuwar Dankura Sokoto da alkali Alhaji Salisu Mai Doya Fara Kasuwar Daji a Sokoto sai uban kungiya Muhammad Gandi Faya sabe sai garkuwan wannan kungiya wato Hassan Muhammadu Binanci a Sokoto da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar likita Alhaji Abba Rori Kano tare da Shatima'u Takatuku kai wannan suna wannan suna ya gara ni
gaskiya ya gara ka ya ce zaka tafi imani gurin mu ya tona harshen shi
haka Alhaji dan magaji kafinta Lulu Bodinga sai Alhaji dan Lami dan Malikin Safi ya ja zamfara karshe kuma sai gaisuwar Alhaji Mamman Mai Kaji Maciya dan Auta
Zaria
Zanzau jihar Kaduna Najeriya da fatan kuna nan lafiya
haka to malai da zan fara ne da yake yan kadan yau na takuru eh ka san asa abaka ya fa arataya
kwarai da gaske
yau wato zan fara ne da sakon gaisuwar fatan alheri kaga har ka sa zan fadi manan limo
za ka fara da gaisuwar manan limo
kuma mata addu'a Allah ya ta rai ya huta yau wato sakon gaisuwar fatan alheri ne zan mika ta ne zuwa ga Mustafa Muhammad Inuwa daga jihar Katsina ko ka tuna shi
Mustafa
eh da ya biyo suka biyo tawagar gwamna da ya kawo mana ziyara nan
a doctor kake ta da yayin kace doctor ai na san doctor shekaru aro aro da suka ciji
to doctor Mustafa Muhammad Inuwa da kuma Muktar Abdulkadir wanda duka suka kawo mana da
commissioner
kudi na jihar
Katsina
eh to da fatan dai Allah ya sa sun koma gida lafiya kuma dai ya ce ba maganan yawa
ai ba ai
madawa ba
ai
mun tsaf imuni
eh an ba su takardar
kariya eh takardar kariya
daga
abinci
duk abinda aka faɗa a faɗa ba a cewa
ba komai yawa kawai ka sha kurin munka muna fata alheri kuma muna godiya da ziyarar da aka kawo to daga nan kuma sai in shiga majalisar abari ya huce din na shafin mu na Facebook akwai Muhammad Yahaya da kuma gaisuwar fatan alherin abari ya huce zuwa ga shekarau aqida sai sunan shi kenan sai Yazid Yahaya Barau sai kuma Yahaya Bature da Tijjani Dahiru da kuma Dahiru Dankodi sai ga sofata Amira bari ya huce zuwa ga Aliyu Muhammad Inuwa da kuma Aliyu Muhammad Alrumo da Tijjani Singa sai ga sofata Amira na bari ya huce zuwa ga Sanidin Umar da Sulaiman Fage da kuma ga sofata Amira zuwa ga Sani Salisu Darma da Ibrahim Lawal gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Sanusi Jibrin Ya'u da kuma Nafi'u Rabi'u sai kuma Awala Ali da gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Khalid Muhammad Ahmad da kuma Muzammil Ahmad Jigiriya sai daga ƙarshe rufe da gaisuwar fatan alherin zuwa ga Abubakar Alƙali a jihar Katsina da kuma Ali Ahmad Alƙali da kuma Ibrahim Alkamawa a Kaduna a Nigeria sai kuma gaisuwar fatan alherin ta ƙarshe zuwa ga wanda ake kira da Sama'ila Zatu da fatan sun ji kuma
sunanan lafiya hello haka yake
to bari mu koma mu shaki dan naji wakokin da ka zako ba nakan ji hankali a lajiro
haka wannan raunin shi da ake dan yi da kana ka sai haka suke rawar su dama yawanci da ka fada su amma kuma da
karfin ya baka ga tana kana ba
in ka tuka da yadda suke rawa zaka ce kai wannan yan mutum amma dan kai sakan 30 ma ba ka saba ba
da inda na dan taba dana hon ai ka ji na ji ka fada ta
ta yi kira ambulance
eh yi ne a gida yake ji ana cewa wannan ina ga ya sha rubu zake iya bacci ya ke ji
akwai ne dan gajeren labari to mai taken borun kunya wai abin nan ne almajiri ne a sai je bara da ya je bara ma kuma sai je bara gidan karuwai to kawai sai ga malamin su ya fito daga ɗakin wata to malamin nan kuma to ya rasa ne zai da ya ga almajirin sa jiki
to malamin ne dai
eh a to ba wasu abin da ya kai malam almajiri dai ya kai shi ya fito a ɗaki kawai sai wani azanci ya zo masa ce kai alhamdulillah dabora takar musulunci
malamin kenan wai bo kai buga kasa ka ce ba zai mutu gobe sai kariya kasa to da dai to duk da ba ni guntu ba dan baka wani dan guntu
haga
shi wannan dinga dariya kamar zan fada shi wai taniyar dan fulani dangi na ba lafiya yace to Allah ka ba ta lafiya tana warcewa zan yi azumi kamar guda 29 zuwa 30 saboda gode maka Allah kawai sai ya ku bayan kwana biyu take sauke ta to bari in cika alƙawari dan fulani kawai sai ya dauki azumi tiryan tiryan sai da ya 29 gobe zai yi na 30 sai jikin sani ya tashi ranar 29 nan dai sani ya washe gari kafin ya dau na 30 take ga garin kula
sani ya ta mutu
dan fulani shi Aradu a azumin bana wato azumin bana in yazo bazai ba kenan
bazai ba ya
ga ai sakara a can ne ne ce to ai me 30 ne fa aka ce wai ai sai ce wai 30 ne shi sai yayi guda daya kawai
sai kara guda daya
sai guda daya kawai
wato ya riga ai azumin sa
ya azumin da kawai support ne
wato shi ne shortcut din ka akwai wani labari kuma wanda Umar Sa'id coach naga ya buga cikin shafa bare huce na wannan aka ce wannan wai maye ne ko rainin wayo takin labarin kenan aka ce wata rana ne masu patrol sun fita aiki da dare misalin karfe 1 na dare sai suka iska wani dan maye ya sha ya bugu yana tafiya da kyar sai suka tare suka tambaye shi wai suka ce daga ina sai yace daga gida sai suka ce to ina zaka je haka sai yace zai je gidan radio ne
to fa
sai suka ce a me zaka je kai a gidan radio yawa a gidan radio bayan kuma duk su ma sun tashi an rufe
oh to tunda ka san irin kasashen mu da ba yawanci 12 dare
12 dare an riga an tashi balle karfe 1 shine budan bakin sa kawai shine sai yace musu ai dama ba ku sani ba ai ni ne mai yin su din na gidan radio
ba radio take su ba din ji to shi kenan aka dauka aiki yadda ne su
eh wato unzu wadancan sun riga sun kuma zuruto sun tashi wannan cucu da ake yi din ne eh to shine yake wannan cucu
shi ne kasan da yake to akai baka je da wuri ba inda suna kullewa zaka fara shudu ba yake shudu din kenan a shan
sai dan da baka yi sana
ba ne ce kai mai wa wanda a riska yi latti
haka din
eh Allah ya ji Allah ya baduka ala fikatare mun da su barai kada jin mun da su barai kada Oh.
to ya kamata mu dace aya nan saboda lokaci ya fara kawo shi ba
gaskiya bane da ta iya waka Allah ta iya
kware da gaske ko ai tana daya daga cikin zabiyoyin kasar Ethiopia baki daya kafin rasuwar ta
rayuwar kenan da
rayuwa haka take kware da gaske kuwa mal sauraro sai Allah ya nuna mana mako mai zuwa da ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin
Usman Kabara Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya
Thank you.